Mansa. I go with the chow. Inspector Kurigini, yo ya musu wayo. Manager da ya dau city, yace yau zai kashe macho. Jama'a suka cece shi, aka sa aka santo shi. Officer da ya kamo su, yace yau ko kudi ko arabare ni. Shi yasa aka sa sakata. Jaraba, za a fara fada, wai kar ku raba, in ku so ku gwada. Za ku gane jagwal politics sai na karkata kai da na gangan sannan ya karbi dan saraba sai ya jage fe na jididi ne wai a kai shi sharatin ya canza dala sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancin su jiya sun gode sun canza kala da cewa driver ya canza giya audi giya sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancin su jiya sun gode sun canza kala cewa driver ya canza giya audi giya ci adale people officer muke tare da su kan ka zo kusa yace to bi mu station ka bayyana tunda na ga kafi ni sanin aiki na dan iska shiga mota haba officer why all the verbal attack I'm just a witness and I'm trying to show you the facts. So, Oga, you need to relax.
Amu dai mu raba in ka bari na kai ka station gun DPO wallahi yau sai ka gane jagwal politics sai na karkata kai da na gangan sannan ya karbi dan saraba sai ya jage fe na jididi ne wai a kai shi sharatin ya canza dala sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancin su jiya sun gode sun canza kala da cewa driver ya canza giya audi giya sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancin su jiya sun gode sun canza kala da cewa driver ya canza giya audi giya